أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yardar shi da amincewar shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka. muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba yayi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan ba. matashi darasin mu yau a wannan littafi mai albarka na sharhu hisnul muslim zamu tashi gabar magana na 46 a cikin jerin azkar kuma na 144 a yayin da marubucin littafin yake cewa addu'a hina ma yaqau ma la yardahu aw ghalaba ala amrihi. addu'ar da mutum zai yi idan wani abu ya faru gare shi abinda bai yi masa dadi ba ko kuma wani abu ya rinjaye shi cikin al'amuran shi ya fi karfin shi. to mutum me zai yi? cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Allah ne ya kaddara kuma abinda Allah ya so shine abinda yake aiwatarwa. wannan addu'a tana kunshe da mika al'amari da sallama shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ga duk mutumin da wani abu ya faru gare shi abinda baya so abinda bai masa dadi ba sawa'un shi karan kanshi ko kuma wani shi. to wannan na daga cikin tarbiyya ko karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. sahabiyul hadith sahabin da ya rawaita hadisin huwa Abu Huraira radhiyallahu anhu shine Abu Huraira Allah ya yarda shi. wal hadith bi tamamihi huwa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam. hadisin cikakke shine fadar manzo Allah da yace al-mu'minul qawi mu'mini mai karfi khairun shine mafi alheri wa ahabbu ila Allah kuma shine mafi soyuwa a wurin Allah minal mu'minu dha'ifi sama da mu'mini mai rauni wa fi kullin khair sai dai dukkan su guda biyun da mu'minin mai karfi da mu'minin mai rauni kowanne akwai alheri tare da shi gwargwadon imanin shi. manzo Allah ce ihras ala ma yanfa'u kai kwadayin abinda zai amfanar da kai a duniyarka da lahirka. abinda zai amfanar da kai a duniya da lahira yana nan karkashin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. to dan haka kai kokarin koyi da abinda addini ya koyi wasta'in billahi azza wa jalla sannan ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki saboda mutum na da bukatun taimakon mahalicin shi a kowane lokaci a kowane wuri. shi yasa ma a cikin Fatiha ya karantar da mu da yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai ce iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa. wannan bautar ba za ka iya ta ba yanda Allah madaukakin sarki yake so sai ka nemi taimakon shi. shi yasa sai ya koyar da kai da kace iyyaka na'budu kace iyyaka nasta'in domin duk abin da ubangiji ya umarce ka kai to kana da bukatan tallafi ko kuma agaji na shi to sai kace kai kadai muke bautawa. saboda haka ya umarce ka cewa kada ka kuskura ka bautawa wani tare da shi sannan kace iyyaka nasta'in kuma gare ka muke neman taimako. to anan ma sai manzo Allah ce wasta'in billahi azza wa jalla ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki wala ta'ajjaz kada kai kashi ma'ana kada ka kasa. wa in asabaka shay'un fala taqul da wani abu zai same ka kada ka ce law anni fa'altu kaza law anni fa'altu kana kaza wa kaza kada ka ce da nayi abu kaza kenan da abu kaza zai kasance. misali muqaddara mutum ya fito bisa kaddara ta ubangiji sai wani abu na makaruhi ya same shi sai kaje mutun yace da na zauna a gida da hakan bai faru ba to mutun yaya iya da kaddarar Allah madaukin sarki Allah ya kaddara mutun mota za ta kade shi to amma ya hukunta cewa sai ka fito bakin titi haka yake a rubuci tun kafin a halice ka to mutun sai ya fito mota ta kade shi kuma sai mutun yace da ban fito ba da mota ba ta kade ni ba to kuma wacce kaddara ya zaka yi ta yin hakan alama ce ta raunin imani manzo Allah ce la taqul karka fada cewa law anni fa'altu kana kaza wa kaza da na aiwatar da abu kaza ne zai kasance walakin qul sai dai abinda zaka fada shine kace qaddarallahu ma sha'a fa'al wannan abin da ya faru Allah ne ya kaddara kuma abin da ya so shi yake faruwa wani sa'in har ma akan yi mutum ishara misali mutum zai fita da wani abu sai a ce ah to da ka ajiya ban a gida ka je ka dawo sai ce ba komai bar in je da shi sai ya fita ya yadda abun ko kuma a dauki sai ka ji an ce kaga da ka bar shi a gida da hakan bai faru ba har sai da aka ce ka bar shi to mutum ya iya da abin da Allah ya kaddara ba a iya kauce masa fa inna law taftahu amal ash-shaytan saboda law mabudi ne cikin ayyukan shedani in ka ji ana cewa da nayi kaza to da abu kaza zai faru to wannan mabudin maganganun shedani ne fadama zan Allah sai da aminci tabbata gare shi da yace al-mu'minu qawiyyu khairun wa uhibbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if ay al-mu'min alladhi lahu azimatu an-nafs yana nufin mu'mini wanda yake da ƙarfin zuciya wal kariha fi umur al-akhirah yake da kyakkyawan tunani da manufa cikin al'amuran lahira wa yakunu lahu kasratul iqdam kuma ya zama yana da yawan shiga gaba alal adu fil jihad wajen nufata wajen yaki baya da razani baya kasau wa sur'atul khuruj yana da gaggawa fita wa dhihab fi talabihi da tafiya wajen neman yaki wa shiddatul azima yana da karfin niyya fil amri bil ma'ruf wajen umarni da kyautayi wan nahyi anil munkar da hani daga abin da yake munkari was sabri alal adha ya zama mai hakuri ne a bisa cututtuka da wahalu fi kulli dalik cikin dukkanin wannan abubuwa to wannan shi ake ce da shi mu'mini mai karfi zaka same shi wajen sallah gaba gaba yake wajen neman ilimi gaba gaba yake wajen sada zumunta gaba gaba yake wajen dukkanin ayyukan alheri baya yarda a barshi a baya yayin da dukkanin wuraren karna kuma nesa yake da su iya iyawar shi yayin da idan Allah ya jarrabe shi da abin da yake jarrabar bayi da shi na gari kuma zai yi hakuri baka jin koken shi baka jin ya fito yana da cikin mutane wa hatinaril mashaq da kuma jurewa wahalhalu fi zatillahi ta'ala idan abin da zai same shi wajen dauka addinin Allah wa shiddatir ragba ka same shi mutum mai tsananin kwadayi fi salat wajen sallah wa sawm azmi wal azkar da tsari azkar wa sa'ir al ibadati da sauran ibadu wan nashati fi talabiha ka same shi mutum ne mai nishadi wajen aiwatar da ayyukan ibada wal muhafazati alaiha da kuma kiyayewa akan ta wa nahwi zalik da abin da ya kama da wannan amma fadan shi da yace wa fi kullin khair yana nufin fi kulli wahidin mil qawi wa dha'if khair kowane daya daga cikin mu'mini mai karfi da mai rauni akwai alheri tare da shi saboda mai ishtiraki ma fil iman saboda sun yi tarayya cikin imani wancan mu'mini ne wannan ba mu'mini ne misali yanzu kamar tarayya cikin musulunci musulmi suna kan mataki na daraja mabambanta amma kowanne da musulmi mai karfin niyya da musulmi mai raunin niyya kowanne musulmi zaka ce masa saboda me saboda da'irar musulunci ta hada su gidi daya to haka nan afgin imani fadan shi dai ce ihris ay ihris ala ta'atillah ma'ana kai kwadayi wajen yi wa Allah madaukin sarki da'a war ragbati fi ma indahu ya zama kana da kwadayi ga abin da ke wurin Allah na rahaman shi da aljanna shi da ma dukkanin abin da Allah ya alƙawarta bayi na ba su kariya daga azaban wuta da kuma shigar da su cikin ni'imar shi. Fadan shi da yace wasta'in billah, ka nemi taimakon Allah, ai utlubil auna min Allah ta'ala, abinda yake nufi ka nemi taimako daga Allah madaukakin sarki. Sai ce wala ta'jiz, kada ka kasa, ko wala ta'jaz, wannan ka karanta shi bi kasarin jimi ta'jiz, wa hukiya fathaha kace ta'jaz, ai la ta'jaz an ta'at, kada ka zama mutum mai kasa ayyukan da'a, wala taksal alaiha, kada ka yi ragwanci ko kiyuya, wa yahtamil al-umum fi umuri ad-dunya wal akhirah, kuma cewa wala ta'jaz zai iya daukar ma'anan dukkanin al'amura na duniya da lahira. Wal muradu minku, abinda ake nufi Allah ya turka nishada, kada mutum ya bar nishadi shine kuzari cikin ayyuka, kullum ka samu mutum cikin karsashi da karazana wajen ayyukan da. Qauluhu, fadan shi da yace wa in asabaka shay, idan wani abu ya same ka, ay shay'un mimma takrahu, yana nufin wani abu wanda baka san shi. Qauluhu da yace lakin qul qaddarallah, abinda zaka fada ka ce qaddarallah, ay hadha qadarullah, wannan qaddara ce ta Ubangiji, aw qadarullahi hakaza, ko kuma qaddarar Allah haka take. Amma fadan shi da yace ma sha'a fa'al, yana nufin ma sha Allah an yafa'ala fa'al, abinda Allah ya so ya aiwatar yana aiwatarwa. Fa innal mashi'ata lahu, so da ganin dama ya tabbata gare shi. Walladhi qaddarahu ka'in, abinda Allah ya kaddara zai kasance la mahala, ba makawa. Wala yanfa'u qawlul abdi, fadan bawa baya amfani da zai ce law kana kaza la kana kaza, da abu kaza ya kasance to da abu kaza ne zai faru. Wannan magana ba ta da amfani cikin abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara zai samu bawan shi. Qauluhu, fadan shi da yace fa inna law ta'lilun li qawli, zai kawo ta'lili domin ya faɗa cewa la taqul, kada ka faɗa, ma'ana kada ka ce. Sai ce ai talaffuz, ai at-talaffuz bi kalimati law, yun furci da kalma ta law, taftahu amala shaytan, tana bude aikin shaytan. Wa alam ka sani annal murada bi qawlihi, abinda ake nufi da fadan shi da yace fa inna law taftahu amala shaytan, law takan bude aikin shaytan. Al-itiyanu biha fi siga takunu fiha munaza'at al-qadar, wato mutun ya fadi maganan da wani siga da yake nuna jayayya da abinda Allah ya kaddara. Alama fatahu min umuri ad-dunya, bisa ga abinda ya wuce mutum na daga al'amuran duniya. Walau lam yakun al-muradu bihi, koda ba shine manufar abin ba. Wa karahatu at-talaffuz bi kalimati law, karhancin furci da kalmar law, fi jami'il ahwal, a dukkanin halaye baki daya, wasa'ir suwar, da ma sauran surori ko yanayi. Wa yubayyinu hadha al-ma'ana qawluhu ta'ala, abinda ke bayyana wannan ma'anar shine fadar Allah madaukakin sarki da yake cewa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna, su kafirai suna cewa da a ce muna mallakar wani abu cikin al'amuranmu da ba a kashe mu anan ba. Qul, ka gaya musu ya Muhammad, law kuntum fi buyutikum, da za ku kasance a gidajenku a zaune, labarada alladhina kutiba alaihimul qatlu ila mabadihim, da waɗanda Allah ya kaddara sai an kashe su, to sai mutum ya bar gidan shi ya zo inda za a kashe shi. Domin duk abin da Allah ya kaddaro abin zai faru babu makawa. Shi yasa ake cewa iza ja al-qadar amiyal basar, idan kaddara ta zo ido rufewa yake. Kuma ake cewa idan ajali ya yi kira, ko da ciwo ko ba ciwo, sai a ci. Kaga mutum yana zaune lafiya lau, sai tashi ce zai je wuri kaza, kuma zuwan ba na dole ba ne. To amma bayan da iya ajali ne ya kirawo shi, ko kuma mutum ya tashi zai tsallaka wuri kaza ya so abu kaza, tare da cewa ko da ya ce a kawo masa za a kawo masa, amma ajali ya kira shi sai ya tsallaka, kuma wani abu ya faru. dan haka fa'atati al-ayatu ala ismayn sai ayar tazo da bangalora guda biyu ma yuhmadu minhu abinda aka iya yabo a kuma gode wa ma yudham da abinda ake zargi abinda ake yabo shine jingina al'amari ga Allah madaukakin sarki abinda ake zargi kuma shine jingina al'amari zuwa ga wani Allah cikin abinda wani bai da haƙi akan shi sai Allah madaukakin sarki amma wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi dai ce walau annistaqbaltu min amri mastadbartu da zan fuskanci al'amari na in bashi gaba ga dangadan ba zan bashi baya ba wama ashbahu da abin da ya kama da wannan min kalamihi sallallahu alaihi wasallam daga zancen shi tsira da aminci tabbata gare shi ghairu dakilin fi hadal bab shi kan baya shiga cikin wannan babin لأنه لم يرد به المنازعة في القدر سبب بايا نفين جايية تشين أبن دا الله مدعوك تشين سلكي قدر وكلمة لو في قوله تعالى أما كلمر لو تشين فدع الله ديشي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا دا سن كسنشي عندنا أو رمو بس بتاولين ياجن با ما ماتوا دا بس متبا وما قتلوا دا باكشي سبا min qabilil qadar wannan ta bangaren abinda Allah ya kaddara wal munaza'ati fihi da kuma jayayya a cikin al'amarin walidhalik saboda haka zammahumullahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya zarge su waja'ala zalika hasratan fi qulubihim sai Allah ya sanya furci irin wannan ya zama asara ce a cikin zukatan su fa arafna anna talaffuz bi kalimati law sai muka gane muka san cewa yin furuci da kalmar law innama yakunu madhmuman yakan kasance abin zargi idza kana mafdiyan lil abdi ila at-takdhib bil qadar idan har wannan zai kai bawa zuwa ga qaryata qaddara wa adamir riba bi sunillahi ta'ala da kuma rashin yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya aiwatar ashe idan mun duba daga cikin manufofin shari'a dangane da karantarwa irin wannan shine mika al'amari zuwa ga Allah madaukakin sarki cikin abin da ya samu mutum mai dadi ko marasa dadi kasancewa Allah madaukakin sarki shine ke ba bawon shi abin da bawon zai ji dadi domin ya san ba wanda zai yi masa in ba Allah madaukakin sarki ba sannan ya gode wa Allah a bisa wannan baiwar da ya masa sannan Allah shike jarrabar bawon shi da abin da bai yi wa bawon dadi ba saboda ya jarraba imanin shi ba dan baya san shi ba wani shedanin shi kan raya masa idan bai samu abin da yake so ba cikin abubuwan mura rayuwa sai ran shi ya raya mar kamar Allah madaukakin sarki baya san shi wannan ba daidai bane da mutum mawadaci mai abun hannun shi da ba wanda baya da shi kowanne bawa ne da Allah kuma classes ne azuzuwa ne akwai azuzuwa na masu kudi akwai azuzuwa na talakawa akwai azuzuwa na masu mulki akwai azuzuwa na wadanda ba su da mulki akwai azuzuwa na masu lafiya akwai azuzuwa na marasa lafiya duk wanda ya ajje ka anan wanda Allah ya ajje ka a cikin shi anan ake son ayi ma jarabawa kuma ake son kai fasin din jarabawa Allah madaukakin sarki yafi ka sanin hikimar da ta sa yi ka mai kudi yafi ka sanin hikimar da ta sa yi ka maras kudi yafi ka sanin hikimar da ta sa ya danka mulki a hannunka yafi ka sanin hikimar da ta sa bai baka mulki ba ashe a duk lokacin da bawa ya samu kanshi sai wa Allah madaukakin sarki godiya ya mika al'abarin shi mai dadi ko mara dadi zuwa ga mahallicin shi Allah ya mana muwafaka gabar magana ta 47 shine ta hani atul maulud lahu wa jawabuhu idan mutum an yi mar haihuwa wace irin addu'a ya kamata yi wa yaron a matsayin godiya ga Allah domin abin da ke ta hani ashe yake cewa barka misali akan ci ah wani ashe an yi ma haihuwa to Allah raya Allah ya tsayyaba Allah ya sa babi sunna ne kaga wannan tahani'a ce ai wa mutum murna bisa wata baiwa da Allah madaukakin sarki ya bashi to cikin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan an yi wa mutum haihuwa abinda karantarwa ta tabbatar a fada shine barakallahu laka fil mawhubi lak wa shakarta al wahib وبلغ أشده ورزقته بره بارك الله لك Allah yayi maka albarka fil mawhubi lak cikin abin da ya baka ma'ana da kodiya da Allah ya arzuta ka da shi to Allah madaukin sarki sanya albarka wa shakarta alwahib kuma ya sanya kai ka zan mai godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya arzuta ka da kodiya wa balagha ashuddahu har zuwa lokacin da yaron da aka haifa ko yarinyar za su kai matukar karfin su wa razaqta birrahu kuma ka zan mai godiya ga bir kyautayi da Allah madaukakin sarki yayi to anan idan mun duba za mu ga kyakkyawan fata ne da kyakkyawa wallahi fuzza abinda wannan addu'a ta kunsa godiya ga Allah madaukakin sarki cewa wa shakartal wahid abinda zai tabbatar da godiyarka ga Allah madaukakin sarki cikin abinda ya baka na dakodiya shine ka tarbiyyanci abinda aka baka a bisa tarbiya na addini amma misali da mutun za a yi marhaihuwa yace alhamdulillah ya gode wa Allah ta bangare daya sai ya bar yaron ya rayu yanda ya gida ma babu koyarwa ta addini to bai yi Allah madaukakin sarki godiya ba dole ne yaron ya san Allah madaukakin sarki a hannun mahaifin shi a kula da tarbiyyar shi tun yana karami wani babban abin sha'awa da zamu yi la'akari da shi yanzu yanda a ka'idan likitoci na bincike a zamanance da kuma da idan mace ta samu juna yana da kyau ta rika mutaba'a tana zuwa asibiti yau da gobe ana duba lafiyanta da kuma lafiyan abin da ke jikinta wanda har idan mace ta yi sakaci ba ta zuwa malaman asibiti suna fada saboda gudun kada illa ta faru wanda a iya magance ta da wuri amma saukin sakaci ya zan an barta har abin ya kai ga halin wahala ko kuma rasa rai baki daya to sai ya zama wannan ta bangaren tarbiyya jismiyya yaya za a reni jikin dan adam mai kasance mai lafiya tun yana cikin mahaifiyar shi har zuwa lokacin da za a haifo shi akwai bukatun a rika kai yaron ko yarinyar asibiti likitoci ne duba shi domin tabbatar da lafiyar shi da za su fahimci wani abu na rashin lafiya tare da shi za a yi kokarin shawo matsalar abin da izinin Allah kafin abin yake wani matuka wannan shine karantarwa kuma karantarwa ce ta addini to hatta ta bangaren tarbiyya tarbiyya ruhiyya yanda za a reni ran dan adam da tunanin shi musulunci na da irin wannan tsarin ina fata muna ganewa yau daga lokacin da mace ta fahimci cewa ta samu ciki me ya kamata ta yi ta yi wa Allah madaukakin sarki godiya ta kuma ci gaba da addu'a abinda Allah ya arzuta ta a cikin ta namiji ne ko mace ubangiji ya kaddara musulmi ne ya kaddara abu kaza ne ta yi ta fatan alheri wannan shine daidaitun ta kullum in ta yi addu'a yanda za ta yi addu'a Allah ka sauke ni lafiya ko wani nata ko mai gidanta ya yi mata addu'a Allah ya sauke ni lafiya dan zaka ji mata suna ta fadin wannan idan mace na da juna to a dai taya mu addu'a Allah ya sauke mu lafiya ko kuma a akwai mai daki na ko akwai kanwata ko akwai yar uwata ai musu addu'a Allah ya sauke su lafiya addu'a ce mai kyau to amma irin wannan addu'ar da kuma kyakkyawan fata akan idan Allah ya raba lafiya to kuma Allah ya tsare imanin yarin ya tsare musulunci shi yanda aka haife shi musulmi yana karami saboda manzo Allah ya faɗa cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tajiduna fiha min jada'a in shi'tum faqra'u qawlahu tabaaraka wa ta'ala zuwa da karshe manzo Allah yake cewa duk yaron da za a haifa to musulmi yake haifo shi kowane yaro ne duk yaron da aka haifa a duniya kowane ne baban shi kowace ce baba shi ana haifo shi ne akan fitra sai dai sakamakon tarbiyya ta gidan da ya tashi to sai ya tashi bayahudi domin idan ya tashi a gidan yahudanci a cikin bi'a jama'a yahudawa sai ya zama bayahudi in ko ya tashi a yanayi na kiristanci iyayen shi kiristanci ne al'ummar kiristanci ne sai ya zama kirista in ya girma ko ko ya zama bamajusi manzo Allah ce ai kamar yanda ake haihuwar dabba ne akan haifi saniya ba ta da kaho ba ta hujin asirka ba ta da wuta ko wasu abubuwa da ake yi sai idan an haifi saniya ta zo duniya ne sannan duk abin da ake yi mata ai mata to shi ma yaro saukin tarbiyya ke canza shi daga fitra wadda Allah ya halice shi ina fata muna fahimta to ashe sai ya zama tarbiyya ta musulunci abin da ya sanya uwa take zuwa asibiti domin a duba lafiyarta da lafiyar danta da ke cikinta to musulunci ya bata shawara ta kula da addu'a da kuma jin kalmomi masu ma'ana mun fahimta da kyau shi yasa ya karantar da mu lokacin da mahaifiyar annabi Isa mahaifiyar Maryam ta samu ciki fatanta ta ga yanda ake ayyuka na ibada yanda mazaje ke zage dantsi abin sai ba ta sha'awa tana roƙon Allah ya azuta ta da da shi ma ya irin wannan ayyukan na ibada ranan sai ta samu ciki sai ta yi wa Allah godiya da farko a bisa cikin da Allah ya bata na biyu sai ta yi alƙawari cewa ubangiji in ka arzuta ni da dan da na haifa a ciki na to zan sanya shi ya zama mai hidimar addini irin yanda bayinka suke yi wannan shine target ɗinta shine manufarta to amma ita a ranta namiji take so a bata ba gurin ta ya zama shugaban kasa ko gwamna ko wani dan kasuwa ba shine manufarta ba a manufarta irin ayyuka da ake na addini yanda wasu mazajen ke burge ta a ce dan ta ma ina irin wannan to kaddara da hikima ta Allah sai ta yafi diya mace da ta duba sai ta ga mace ta haifa tace to rabbi inni wa batuha unsa Allah mace na haifa kaga ita bata san mace ta haifa ba sai bayan ta haihu amma shi ubangiji ya san mace za ta dauka a cikin ta tun ma kafin ta dauki cikin kuma akwai hikimar da ta sa ya bata macen to amma duk da wannan sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha shi namiji ba kamar mace yake ba mana irin aikin da take son ayin mace ba za ta iya ba sai namiji amma duk da hakan sai ta ce wa inni sammaitu ha maryam Allah na ambaci diyata na sa mata suna maryam wa inni u'iduha bik Allah ina neman ka tsare min ita mina shaytanir rajim daga shaytan abin jefewa ta roki Allah Allah ka ansa mini anan gurin sai malamai suka ce akwai karantarwa na farko dai ka duba fatanta lokacin da abin cikin take ciki wani irin manufa wani irin hadafi take da shi sannan tana haihuwa me tayi addu'a akan shi na farko dai sanya wa yaro suna mai kyau mai ma'ana sabanin abin da ke faruwa yanzu wani zai tsinci sunan afim kawai sai sunan ya bashi sha'awa wani sunan ma kirkira suka yi wani sunan ma sunan arne da ko sunan arniya sai mace ta are ta yafe ta ce ta ji wani suna mai daɗi sai an sanya wa diyarta ba tare da tambayar malamai sunan na da amfani ko bai da amfani ba yana da ma'ana ko bai da ma'ana ashe haƙƙi ne na da akan iyaye su sanya masa suna mai kyau sannan mahaifiya ta yi wa abinda ta haifa addu'a Allah madaukakin sarki abinda ka bani na da ko diya na gode ina roƙonka Allah ka tsare min abinda na haifa daga sharrin shedan shi da zuriyar shi wannan abu ne mai kyau to amma idan mace ko namiji zai rika fishi da abinda Allah ya bashi to wannan babban butulci ne ga Allah madaukakin sarki zaka samu wannan mijin shi fatan shi a haifa masa da namiji idan aka haifi diya mace kuma sai ta bata rai an haifa mata diya mace da wanda nini shi yasa sai Allah ke ba da labarin irin masu tunani irin wannan yace wa idza bushira ahaduhum bil unfa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab idan aka zo aka ba mutum bushara cewa an yi ma haihuwa a gidanka me aka haifa aka ce an samu diya zalla wajhuhu muswadda kawai sai bata rai ya murti wa huwa kazim yana fakin ciki da damuwa kawai dan a haifa mai diya mace tunanin shi ya bahi cewa to zai rike wannan yarinyar a bisa kalkasti da wulakanci ko kuma ya je ya rami ya binne ta wanda a wancan lokacin kafin zuwan musulunci rami suke sai a binne yarinyar da ranta ba ma sai sun kashe ta ba kawai a yi dogon rami a ƙasa kawai a jefa ta sai a kawo ƙasa to amma manufofin da yasa suke yin hakan manufofi ne wanda musulunci bai yarda da su ba wani tunanin shi abin da yasa yake haka gudun kada a zo yaki kaddara ta sa a kama diyar shi a je ta koma baiwa a wani gari ka same ta a kara irin yanda ake daure dabbobi tumaki da awaki ita ma ta zan baiwa wani tunanin shi kenan wurin wani zai zan abinda baya so garin fada fade kar a je wani ya mata ciki a riga diyar wanta ya ciki wani kuma a tunanin shi kar ta kai isa aure ta rasa mijin da za ta aura to da a ce wannan abin kunyar ya faru to gara ce ya kashe ta mun fahimta to amma abinda musulunci ya umarce ka shine ka ba wa diyarka tarbiyya ta addini yarinya ta samu miji kar ta samu miji in ka ba ta tarbiyya wani abu ne a wurin Allah madaukakin sarki ina fata muna ganewa ai rasa miji ba rasa aljanna bane bal muqaddara da a ce bace za ta rayu gurgurun abinda Allah ya kaddara za ta rayu bata samu mijin aure ba gobe alkiyama ta yi aikin da Allah zai bata aljanna to Allah ba zai bata aljanna ita kadai haka nan ba za a bata dama ta zabi irin mijin da take so kuma wane ne karshen ta Allah ya arzuta ta da mijin da a rayuwanta ba wanda ke da daraja irin wannan mijin gobe alkiyama wanda Allah zai bata wannan kuma nassin alqur'ani tabbatas Allah ce lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'u idan kun shiga aljanna duk abin da ranku ke so abin da kuke da'awa shi Allah madaukakin sarki zai baku to sai ya zama tunani irin wannan mace ta ce ita ta fi son a bata diya ko a namiji shi ya fi son a bashi da ko ko a ita macen tana tunanin a bata da amma manufanta gado saboda suna ganin kamar yaya maza sun fi samun gado to dukkan wannan tunani irin na jahiliya shi yasa daga cikin larabawa wani matar shi ta haifi diya mace ta saki haihuwa diya mace ta haifo matsayi mata wajen biyar ko shida kawai sai ya zishiya sai musu yaji sai koma makwabtansu gidan samari yake kwana sai dai ta ji muryar shi amma baya shigowa gida to wani lokaci sai ta dauki diyar karama tana yi mata tawo tana raudata a cikin ma'ana abin take faɗa sai take cewa wai me ke faruwa ne ga baban wance shi ko yana zaune a makwabtan yana jin ta faɗi me ke faruwa ga baban wance yayi mana zuciya baya zuwa gidanmu ya kaurace mana saboda na haifa mar yaya mata amma ya mance cewa mu kamar gonaki ne ba ma fitarwa sai abin da aka shuka mana shi muke fitarwa to kuma sai tausayi kama shi sai ga cewa ashe dai abin inda an akwai laifi wajen samun diya mace to shi ma da laifin shi mun fahimta tunda da sai cikin dan namijin in zai iya to amma wani abu ne wanda bai iyawa duk yanda kake so ka haifi dan namijin baka iya sai Allah ya so saboda ya faɗa cewa ya habu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuran wa inasa wa yaj'alu man yasha'u qima innahu alimun qadir wani Allah yakan zabe shi sai ya bashi yaya mata yaya maza wani ya habu liman yasha'u inasa yaya mata za a yi ta bashi wani kuma yaya maza zai ta haihuwa wani sai Allah ya hada mar ya bashi yaya maza da yaya mata wani a sanya shi ma bakarara ne bai haihuwa ga kudin Allah ya bashi da ana sayar da yayan zai je su amma ba a saidawa to ashe kowane irin da Allah ya baka kai wa Allah madaukakin sarki godiya ka ansa hannu bibiyu abinda ake bukata a wurinka shine ba yaran tarbiyya in ka bashi tarbiyya sauran al'abarin shi ba shi da ubangijin shi Allah shine mai arzutawa ba shi yasa Allah yake ce mana ba wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ka umarci iyalinka da su sallah ka hore su akan sallah kai kuma kai hakuri maganan arziki Allah ce ba mu tambaye ka ba mu ne zamu arzuta ka duk da kida so a yau mu muna ganin wadatar abin hannu a ce mutun ya tara kudi shi da rufin asiri amma magana ta gaskiya addini mutun ya samu kanshi mai gaskiya da rukun amana mai bin addini sau da kafa shi da rufin asiri tarihin malamai ya gabata akwai ɗaya daga cikin malaman da ya rayu a wannan karnin Allah ya masa rasuwa Allah masa gafara mutumin Mauritania ne ya rayu a Saudiya yana daga cikin manyan malaman duniya bal idan ana maganar tafsirin alqur'ani a duniya to an sallama mar amma aka wayi gari da zaka kawo kudin Saudiya ka ajje gaban shi ka ce ya ware misali ka bar mutum ka kawo masa naira 1500 200 naira 100 naira 50 20 goma 5 ka ce ware ka ce wani ita ce kaza bai sani ba saboda shi harkan kudin ba shine gaban shi ba harkan katu sun ya gaba hatta albashi nashi da aka rika bashi idan an kawo kawo zai ce iyalin su dauki abin da za a yi amfani da shi a wata sauran aje a babu bukata to har kullun lokacin da mumini ya fara dandanar dadin saduwa da ubangiji ta bangaren ibada wallahi babu abin da yafi dadi tsakanin mumini da ubangiji shi kamar sallah in kana son ka ga damuwa da bacin rai na mutum a ce sallah ta wuce shi bai samu jami'i ba wannan zai sanya idan mutum makaucin masallaci ne yazo masallaci sai ya ce an yi sallah ba zai yarda ya sallah shi kadai ba sai ya tafi masallacin da yasan zai samu sallah ina fata muna ganewa to Allah ya mana muwafaka fadan shi dai ce wa yaridu alaihi al-muhanna shi wanda za a yi wa barka idan an yi marhaihuwa fa yaqul abinda zai fada ce barakallahu lak wa baraka alayk wa jazakallahu khaira idan mutun yazo zai yi ma barka ya fadi wancan kalmomin yace ma barakallahu lak fil mawhubi lak wa shakarta al-wahid wa balaga ashidda wa razaqta birra shi kuma sai ya maida ansa da cewa barakallahu lak wa baraka alayk wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mislahu wa ajzala sawaba ma'ana kai ma Allah ya maka albarka kuma ya sanya albarka akan ka Allah ya saka ma da alheri kai ma Allah ya arzuta ka da abin haihuwa irin wannan kuma Allah ya linka ma ladan ka linkin balinki hadihi ta'aniya irin wannan barka tunkal an same ta an al-Hasan al-Basri rahimahullah daga al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama wa amma al-jawab amma ansa fa zahir magana bayyananne أنه لا أحد العلماء وجاء فيه يازو أسيسي أن رجلا ونمت جاء إلى الحسن يازو لن الحسن البصري وعنده رجل أو لنش أكوي ونمت أزوني قد ولد له غلام أن حيث مريارو فقال له سيشامس يحنئك الفارس يحنئك الفارس فقال له الحسن ما يدريك فارس هو او حمار واتو ان يشي الفارس كمر محيي ندوكي اكي شي دشي الفارس سي سي محيي نا يي مكا مرنا اما هيهوا سي الحسن يشي مس وما يدريك يو واي سند دكاي فارس هو او حمار محيي ندوكي ني كو كوما محيي جاكي ني كركا فدو ونن فقال قل sai sha abinda zaka fada kace barakallahu laka fil mawhubi lak abinda zaka fada kinan gur ina fata muna ganewa barakallahu lak fil mawhubi lak ay akthara allahu ta'ala alkhaira lak fil ladhi razaqak yana nufin allah ya yawaita maka alheri cikin abinda ya arzuta ka da shi na dako diya da ya baka amma da yace almawhub yana nufin almarzuq wanda aka arzuta alladhi أؤذي لك من الله شين أبند أكباك كوتاتي لك الله ومن به عليك كما الله مدعوك ينسلك يمك بيوش وشكرت الواهب ككما يقول جاك وان دي باك دن الواهب هو الله سبحانه وتعالى وان دي باير دي كوتن شين الله مدعوك ينسلك أي جعلك الله راضيا بما رزق الله يسنعك كذنب يرداد أبند الله يأرض تاكدشي فتشكره على ذلك كغودي مر اكن حكم وتحمده ككما زم غوديا غري شي وان لوكشي داي daga cikin magabata to sai Allah madaukin sarki ya bashi da amarin bai da lafiya bai lafiya cikin rashin lafiya shi akwai rashin gani baya gani sannan yanayin halitta jikin shi dai ba kamila bace to sai Allah ya jarrabu uban sai ya ji baya san dan yaji ya tsane saboda inda ya kalli halitta yaran kawai bata masa ba kamar ma yana jin kunya a ce wannan dan shi to ita kuma uwar sai Allah ya jarrabe da san dan to haka suke zaune tun yana yaro uban baya jawo shi a jiki har yaron ya fara hankalta bai san kowa a gidan shi ba a gidansu ba sai baba shi suna nan zanne sai Allah ya saki arzuta su da wani ɗa na biyu shi kuma ɗan na biyu sai zama mai lafiya ne dan haka uban sai ya fi jawo wannan karamin a jiki ko ina da shi yake fita shi kuma wancan daga shi sai oshi bai san kowa a gidan ba sai uwar galibi wani sa'in ko kuka yake yi uban sai dai ya fita ya bar musu ɗakin sai kuma wani ɗakin gudun kada yaron gida mishi da kuka amma haka uwar ta jure take zama da yaron har zuwa lokacin da yaron ya fara fita ya iya gane lungunan gidansu da dakunan ta hanyar lalube ya san inda zai je daki kaza ya je wuri kaza kuma da yaji muryar uwar ya sani to sai zama yaron a gidan kawai daga muryar babar shi sai muryar kanin shi ya sani amma saboda kyamar shi da uban yake uban bai son ma yaron ya ji muryar shi balanta na ya san cewa wannan baban shi to haka sai suke tafiya masallaci yaron sai ya tafi masallaci karamin in zai masallaci sai ji da shi to idan sun je masallaci sun zauna akwai wanda shi dabi'an shi koyar da yara alqur'ani in ya koya musu alqur'ani ya kawo harda to shi ma yaron marar lafiyan sai ya shiga cikin sahun waɗanda ke yin amsa harda to duk abin da aka karantar da shi na harda cikin nufi Allah sai ya haddace washe gari in an zo za a kawo harda yanda malamin ya koya masa hakan ki fada amma ga ya makaho ne ba gane yake ba Allah ya arzuta shi da kwalwa mai karfi da zaran an karanta sai ya fahimta kuma sallah ta juma'a ko sallah lokaci biyar yakan zo masallaci tun da farko sai a zauna da shi a sahun gaba wannan yasa dattijan da ke wurin suka saba da shi sun saba da shi to wani iko na Allah a kwana a tashi yaron Allah ya arzuta shi da harda alqur'ani ya harda duk abin da ake uban bai sani ba dan bai damu da shi ba idan ya shigo gida ko ya bincika wani nanan ko baya nan wurin shi ba matsala shi bane dan haka yaron zai zo makaranta kanan zai kawo shi masallaci sai kanan ya tafi idan lokacin tashi yayi kuma kanan zai zo sai ya jawo shi to har ma wani sa'in zuruf irin na yau da gobe a cikin makwabta akwai wanda ke tahowa da shi masallaci da wannan yaron wannan Allah ya arzuta yaron ya harda alqur'ani sai ya zama yana da daraja a wurin dattijan unguwar darajar da shi uban bai sani ba to wani lokaci aka yi rashin sa'a yaron kanin shi baya nan za a zo masallaci ba wanda zai kawo shi da aka sai ya zauna a gida yake ta kuka ga ita uwar bata nan wurin sai uban a gida to shi ne uban sai ya shiru ya kalli yaron ita kuma tana waje ta je unguwa sai ranta yake ba ta cewa tana jin tsoron kada ya kasance fa gidan wannan daga uban sai yaron ba kowa kuma za ta zai cutar da shi da aka yunkurinta ta yi sauri ta dawo gida akan lokaci shi kuma uban sai ya mar magana sai ki shawo kukan me kake yi yaron sai tsoro ya kama shi shi ne karan farko da ya ji sautin uban a kunnen shi amma ya san ya da uba kuma kanan shi ya gaya mar bawa bai san ka da haka sai yaron ya kama kanshi a gefe guda sai ya shiru sai ya sa hannu sai ya dafi baki shi yana karkarwa suna cikin wannan yanayi sai uwar ta shigo da gudu sai ta kama ɗanta sai ta rungume me yake faruwa sai ce mata bai je masallaci ba shine sai uban yake cewa wani tsoro na kake ji ni ne babanka fa sai yake ce masa lan usaddi ba zan gaskata ba karshe abin mamaki yake uban ya kama hannun shi bai yarda ba sai da mahaifiyar ta kamo hannun shi tana kokarin ta samu wani a waje a ce a kai shi masallaci suna fitowa kofar gidan sai suka iske manyan mutane an zo a tambaya shi wannan lafiya bai je masallaci ba to sai suka kama hannun shi aka tafi da shi masallaci daga nan shi ma uban sai ya bi masallaci kuma sai ya iske dan shi ashe babban mutum ne anan yake samun bayanan dan ya karanta abu kaza ya haddace hadisan manzon Allah kaza bayan hadda alqur'ani to kuma tunanin shi ya zai samu sasanci tsakanin shi da dan shi ba wanda zai iske tsakanin su in banda mahaifiyar shi mahaifiyar yaron to sannan ya samu mahaifiyar yake ba ta hakuri tai kokari ta gamsar da yaron cewa shi baban shi ne kuma yana san shi to sannan uwar ta lallashi yaron ta gaya mar abubuwan da suka wuce kaza da kaza da kaza sannan yaron ya yarda suke mu'amala tsakanin shi da baban shi ina fata muna ganewa to duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka kowace irin halitta ce misali a matsayin abin da Allah to karkai wa Allah fishi karkai wa Allah butulshi sai ce wa balaga ashuddahu Allahumma ballighu shabab Allah ka kai yaron lokacin kurce shi wal quwwa da karfi wa dulal umri Allah ka bashi tsawon rayuwa falyakun aunuka fi sha'nik kulli ya zama taimakonka ne a cikin al'amuran shi dukka fatantafi'u bihi kuma ka amfanar da shi fatun tafa'u bi amma fadan shi da yace warazatta birahu ay ja'ala Allah ta'ala laka ta'ian Allah ya arzuta ka da biyayyar yaron da yace ajzal yana nufin a'azam da kuma aksar gabar magana ta 48 ma yu'awwadu bihi al-aulad abinda ake nema wa yaya tsari da shi ma'ana yi wa yara addu'a ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yu'awwidu al-hasan wal husayn yakan yi wa jikokin shi al-hasan wal husayn addu'a yace u'idu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma ma'ana u'idu bikuma ina nema muku tsari bi kalimatillahi tamma da kalmomin Allah cikakki wa min kulli shaytanin da kuma dukkan kowane irin shaytani hamma wanda ka iya cutar da ku wa min kulli aynin da kowace irin idaniya lamma wanda ka iya cutar da mutum wani kallon ka zai yi kawai in ya faɗi magana sai wani abu ya faru gare ka mun fahimta shi yasa manzo Allah ya karanta idan ka ga abu ya baka sha'awa sai ka ce to tabarakallah misali an wuce da rago mai kyau ka ce ka aika ragon nan ya koshi ka ce tabarakallah idan an wuce da duwan doki kyakkyawa ka ce ai doki na da kyawu yake a tabarakallah shine asali ba wuce ke ce tabarakallah manzo Allah ce idan ka faɗi wannan ba abinda zai cutu gare shi saboda wani lokaci wani sahabi ya wuce wani sahabi yana wanka bayin su za ga idan mutum ya miƙe tsaye a lokacin wannan ana ganin jikin shi daga sama da ya wuce shi haka ya dan miƙe sai gadan bayan shi sai sai wani da kyan fata yake fadin wannan magana sai zabe zan masa aka shuru manzo Allah ga abin da ke faruwa rasulullah manzo Allah shi yanzu haka zai faru tsakanin ku ina da rai nan ne manzo Allah ya sa aka sa wancan ya wanke izarin shi aka zuba wannan kuma ya sa ya ketara shi to wani abu ne wanda Bahaushe ke cewa kambin baka amma ba wai maganar maita ba wannan maganar a cewa na mayi ne wannan wani magana na Bahaushe amma a musulunci ba maganar a cewa na mayi ne a ce wai in ka ci abinci zai san abin da ke cikin ka wai a ce ya kama kurwar mutum ya lashe mutum a wannan sai dai maganar tsafi balantana a ce wai ana sai da maitar ko kuma a ce ai wani mahaifin shi mai ne ko mahaifin shi mai ya ce wannan duk al'ada ce ta Bahaushe wanda ke da kambin baka wani ma bai sanya da shi ba halitta ce ta Allah in zai ga wani abu ya magana akan shi to sai wani abu na cutarwa ya samu abin amma karkashin karantarwa ta annabi duk abin da ya baka sha'awa sai ka yabe shi sai ka ce tabarakallah manzo Allah ce to ba wani makaruhi da ya samu wannan abin to cikin addu'o'i da mutum ya kamata ya dan shi ko ƴaƴan shi shine u'izukuma misali idan yaro ɗaya ne u'izuka idan yarinya ce u'izuki idan su biyu ne u'izukuma idan maza ne da yawa u'izukum idan mata ne da yawa u'izukunna ka nema musu tsari da kalmomin Allah daga dukkan shaytani da kuma kowace irin idaniya wanda za su cutar da su sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin hu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma shine Abdullah ibn Abbas Allah ya yarda da shi da baban shi qauluhu da yace bi kalimatillahi tamma al murad abinda yake nufi mai kalimat sune asma'ul husna sunayen Allah kyawawa wa kutubuhul munazzala da littattafan shi wanda aka saukar wa wasfuha ko wa wasafaha bitamam ya sifanta su da cewa cikakku ne lukhuluha alal awarid saboda sun kadaita babu abin da ya ci karo da su wannan waqis ko kuma abin da zai tauye su amma da yace alhamma min kulli zati summin yaqtul dukkan dabba ko kwari wanda yake da guba ko dafi wanda ke kisa wannan ku kalhayya kamar maciji wal aqrab kamar kunama wa ghairi zalik da abin da yake kama da wannan ana cewa hamma wal jam sai a ce hawam sune kwarika masu cutarwa amma fadan shi da yace aidil lamma allati tusibu ma nazarat ilayhi bisu wanda take samun abin da ta kalla da wani al'amari maimuni gabar magana ta 39 addu'a ulil marid fi iyadati addu'ar da zaka yi wa maras lafiya idan ka je duba shi manzo Allah ya faɗa cewa la ba'sa tahurun insha Allah wannan cikin yaran larabci kenan la ba'as kada ka damu tahurun insha Allah kaffaran laifuffuka ne tsarkakan zulfi ne Allah ya so shi yasa daga cikin wato tsari na karantarwa shari'a bata amince ba ka je ka ga mara lafiya kalmomin da gaban shi za su faɗi misali ka je ka samu mutum ka ce ah wane haka zama to Allah kiyaye ai wane ma da ya cuta daga irin wannan ai bai tashi ba ya zai ji aran shi zai ji ba dadi amma ka ga mara kalmomi misali ai hakuri wannan abun kaffara ne Allah ya yarda ita cuta ba mutuwa bace ma'ana abinda zaka sassauta duk yanda ciwon shi kai ciwo to ana son kai amfani da kalmomin da za san ya masa rai to amma fadin kalmomi masu muni abu ne wanda bai dace ba a shar'anci shi yasa hatta zama mutun ya dade a wurin majiyaci baya da amfani sai dai idan akwai bukatun hakan a shar'anci misali dubiya ka je idan ka duba shi in yaso ta yake tafe ka amma ba a nemi wuri a zauna a yi tafira awa biyu awa uku a mai da wurin jiyar mara lafiya kasuwa ko gidan biki ba wannan ko kadan ya saba wa shari'a sahabi hadis sahabin da ya roci hadisin huwa Abdullah ibn Abbas shine Abdullah ibn Abbas Allah ya yarda da shi qala ibn Abbas radiyallahu anhu kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha dakala ala maridin ya'uduhu qala Abdullah ibn Abbas yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan ya shiga wurin mara lafiya dan ya duba shi yakan fada cewa la ba'as balifi ai la shiddata alayka wala adan babu tsanani tare da kai ko kuma cutarwa amma da yace tahur yana nufin hadha tahurun laka min zunubik wannan samun tsarki ne cikin laifuffukanka ai mutahhira ma'ana rashin lafiya ta kankan karewa mutum laifuffukan shi haka saboda sauke rashin lafiyar mara idan Allah ya jarabi mutum da rashin lafiya akwai laifukan da Allah madaukin sarki ke yayi masa yasa wani lokaci nake gaya muku cewa wata mata rana tsaka ta nemi mijinta ya sake ta suna zaman lafiya bayan sun zauna shekaru ta ce marwane ce yace ina son ka rabu da ni yace dalili ta ce haka nan kawai yace na hana ki abinci ko abin sha ta ce babu daya sutura babu daya a cikin haƙoƙa naki da na ɗauka akwai wanda ke tawaye muku tace babu ko ɗaya menene nawa haƙƙin wanda ke ganin ba za ki iya ba ta ce babu me ya sanya ta ce haka nan kawai a daidabu to sai ya ɗauki abin a matsayin wasa irin magana ce kawai ta mata to yau da gobe sai ya fahimci tana matsa lamba ita fa dole sai an rabu ƙarshe har sai ya fahimci ba wasa take ba da gaske take yi toran nan ta zo dai aka tattauna kuma har sai ran shi ya bace yace tunda babu dalili kuma nayi bakin abin da zan iya in har saki ke nema bari in Allah zan saki ki shikenan wurin sai ya fita je dawo yana fita aka kade shi da abin hawa sai kare sai aka maido shi gida kuma sai ta zauna ta kama zaman jiya har yayi jiya shi ya warke ya taki kafan lafiya lau to suna zaune wata ran sai yake ce mata ni wance ya batun saki da kika nemi cewa in saki ki sai ta ce na janye ce mata kin janye sai me ye dalili tace wallahi da ma abin da ta da mu hankali na kasa gane kai wani irin mutum ne tace tunda na aure ka baka taba yin koke ba ko ka zo ka ce kanka na ciwo ko zazzabi ko rashin lafiya ko ka ce min ka fita kasuwa ka je ka dawo kai asara kullun lafiyar kalau kullun riba kake ci kullun ba bata maka rai tace sai na yi tunani kai wani irin mutum ne tace kar in je ko rabanka ya lahira Allah baka a duniya za mu cinye ko mu je lahira fanko tace ai mutun da zace shi sam Allah bai jaraba shi tace ko da ni ta gidan ban bata maka rai ba wannan sai ka shigo ranka bace wani ya tabo ka a waje amma ka fita cikin farin ciki ka dawo cikin farin ciki kai ba abin da ke damunka a rayuwa ka kwanta kai bacci ranka likunci ba mutuwa ake maka ba komai ba to amma tun da take yanzu ya kare to an fara taba shi dan gurin Allah sauƙaƙe na'am sai ta tahurun insha Allah hadhihi jumla khabariyya wannan jumla ce dake matsayin ba labari wa laysat jumla du'aiyya ba jumla bace ta addu'a li anna addu'a saboda addu'a yanbaghi lil insan an yajzuma bihi wajibi ne ga mutun ya zama yana da karfin niyya cikin abin da zai yi na addu'a wannan koli nahayi nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqula rajul saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutun ya fada cewa allahumma ghafirli in shi'ita allah ka gafarta min in kaso allahumma arhamni in shi'ita allah kai min rahama in kaso ba fadan haka sai dai mutun ya fada cewa allahumma ghafirli tunda roko ne kake yi amma zancen in shi'ita in kaso a to yanzu ko mutun ne dan uwanka yazo roko a wurinka sai ya ce ma ka ba naira 1000 in kaga dama sai to baka bada kuma sai me to bari mahalicinka yin hakan akwai karancin ladabi manzo Allah kan karanta a munasaba irin wannan cewa as'alullahi al'azima rabbal arshil azim an yashfiya wato ina roƙon ubangiji mai girma ina roƙon Allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma ya baka lafiya wato a fadawa mai aiwa marar lafiya addu'a da wannan as'alullahi al'azima rabbal arshil azimi an yashfiya wato ina roƙon Allah ya baka lafiya a gaya marar lafiya nan so bakwai sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abdullahi ibn abbas shine abdullahi ibn abbas wal hadithu bi tamamihi cikar hadisin shine ma min abdin muslim ba wani bawa musulmi ya udu maridan da zai je duba marar lafiya lam yahdhur ajaluhu marar lafiyan in dai ba ajalin shi bane ya sauka fa yaqulu indahu sab'a marrat ya karanta mar wannan addu'a so bakwai illa afakullah fa ce Allah madaukin sarki zai bashi lafiya to in ku dama ajali ya sauka kaga shi kan baya jin addu'a sai dai fatan cika da imani fadan shi dai ce yashfi ayyubri'u Allah ya warkar da kai wa yudhibu anka ma tajid Allah ya tafiyar da abin da kake ji daga barin jikinka wal ma'ana abin da yake nufi annar rajula idza da'a maridan idza ada maridan mutun idan ya duba marar lafiya wa qara indahu hadha ad-du'a sab'a marrat kuma ya karanta mar wannan addu'a so bakwai wa kana hadha al-marid fi ilmi Allah lam yahdhur ajaluhu marar lafiyan ya zama a ilimin Allah madaukin sarki ya san ajalin shi bai yi ba yu'afi lahu bi fadlillah yu'afa lahu bi fadlillah to za a bashi lafiya da iznin Allah madaukin sarki wa illa in ku ba haka ba idza kana al ajalu hadira idan ajalin shi ya zo lam yanfa'i du'a addu'a ba zai yi amfani ba illa fi thawabi al qira'ati khassa to sai dai za a ba wa mutum ladan karanta addu'an wallahu alam Allah shi ne masani dabar magana ta 50 shine iyadatul marid duba marar lafiya qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amin sabbata gare shi yace idza adar rajulu akhahu almuslim idan mutun yaje duba dan uwan shi musulmi masha fi khirafati aljanna to mutun ya sani yayi tafiya ne a lambu na aljanna hatta yajlis har zuwa lokacin da zai zauna fa iza jalasa idan ya zauna ghamaratuhu arrahma rahama ce za ta rufe shi fa in kana gudwa idan da sammako ne salla alaihi 70000 malak malaika 70,000 za su yi mar addu'a hatta yumsiya har zuwa yamma wa idza kana masa'an in ko da yamma ne salla alaihi 70,000 malak malaika 70,000 za su yi mar addu'a hatta yusbiha har ya wayi gari sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa ali ibn abi talib radiyallahu an shine ali ibn abi talib Allah ya dade shi fadan shi dai ce khirafa bi kasar al-kha'i wa fatahiha ko dai a karanta shi a ce khirafa ko kuma kharafa ai fijtina'i thimariha wato wanda ya tafi duba mara lafiya kamar ya samu kanshi ne a lambu na aljanna kuma a bashi dama ya tsinki duk dan icin da yake so shi wannan masafar da mutun yake kamar ubangiji ya yassare mar cewa za a bashi lambu a gidan aljanna lambun da ba za a yi mar iyaka ba a ce duk abin da kake so cikin nau'in ya'yan itacen aljanna ka cira ya zo a cikin alqamus maimakon khirafa ko kharafa ce khurfa bidanni al-muqtaraf wal-mujtana shine abin da mutun zai ci na dan ici wal khirafa fi ba'd riwayat fi khurfatil janna a wani riwayan ba a ce khirafatil janna ba sai aka ce khurfatil janna amma dukkan shi dai abu daya yake nufi qala al-harawi rahimahullah imam al-harawi ya fada Allah ya masa rahama yace huwa ma yaktadifu shine abin da mutun ka iya cira minan nakhal nadabinu hina yudriku thamarahu a lokacin da ƴaƴan shi suka nuna amma Abu Bakar ibn al-Anbari Allah ya masa rahama yace yushabbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuharrizuhu aidu ma yuharrizuhu aidu marid nan manzo Allah na kamanta abinda mai duba mara lafiya zai samu na lada bi thawab na lada bi ma yuharrizuhu al-muqtarif min al-thimar wato ya kamanta shi da kwatankwacin wanda zai je lambu ya ci duk abinda yake so wannan nau'i na zabararwa wakila wasu malaman suka ce innal murada bizalik abinda ake nufi da hakan ana nufin at-tariq hanya fayakunu ma'anahu sai ma'anan shi ya zama innahu fi tariqin tu'addihi ila aljanna wanda ya tafi duba mara lafiya to yana kan hanyar da aljanna za ta kai shi amma dai sai ghamaratu yana nufin alathu ma'ana ta bilbisce shi wa ghaddathu ta rufe shi wa sataratu ta sutunta shi fadan shi dai ce gadatan ko gaduwa ya nufin awwalan nahar shine farkon wuni a ce da safi dai ce salla alai ay da'a lahu bil maghfira wal khair malaiku za su yi mara addu'a ta neman gafara da kuma addu'a ta alheri amma dai ce hatta yumsiya ma'ana har ya kai yamma la yazaluna yad'una lahu bil maghfira malaikun ba za su gushe ba suna yi mar addu'a ta neman gafara wala khairi da alheri hatta ya atiya waqtul masa har lokacin yamma yayi amma dai sai hatta yusbi har zuwa lokacin da zai wayi gari la yazaluna yad'una la malaiku ba za su gushe ba suna yi wa shi mutumin nan addu'a da yaje dubiya bil maghfira suna nema mar gafara wala khairi da alheri hatta ya atiya waqtul sabahi har lokacin asubahi yayi idan mun fahimta sai muga duba mara lafiya akwai alherai da yawa tattare da shi shi yasa tsari na shari'a ake son hatta wanda zai jiya ya kula da mara lafiya ya zama mutum ne wanda yake ya san addini ta hanyar yanda zai mu'amalanci mara lafiya sannu a hankali idan lokacin ibada yayi ya umarci mara lafiyan yayi ibada a bisa yanayi wanda zai iya don ba a san mara lafiya ya zama yayi sakaci da ibada musamman sallah wanda zaka samu ya kwanta asibiti gurgudan kwanakin da Allah ya kaddara zai yi amma har yaje ya taso baya sallah kuma masu jiyan shi ba sa kulawa da sai ya sallah shi kuma yanda ake lallabar ka a hankali a sanya ka sha farau farau ko ka ci abinci wani sa'in likita ya ce akwai bukatan a tashi a dan cewaya da kai domin jikinka na da bukatan tattakawa to haka nan wanda zai umarce ka da kai sallah mai jiyarka lalle ne ba a ce sai kai sallah tsaye ba idan ba za ka iya ba ka yi ta a zaune idan ba za ka yi ta ba ka yi ta a kwance ko da ko ba ka iya juyawa ko ina da ko ina matukar ka san wake zuwa ya dawo to mutum zai yi sallah to a lokacin mai jiya sai ya umarci mara lafiya da cewa lokacin sallah ya yi zai iya alwala a yi mas a yayi ba zai iya ba a yi mas alwala zai iya taimama yayi ba zai iya ba ai masa taimama zai iya tashi yayi sallan da kanshi ya tashi yayi ba zai iya ba ya zauna a zaman ya faskara yayi a kwancen yanda yake yanzu ya kaddara cewa kabbar harama yayi tsayuwa yake karatun fatiha da sura yake a ruku yayi ya dai sallar a kowane hali ya kare shi ne abin da ake bukata ba a bukata mara lafiya je jiya a asibiti dawo kuma akwai basu sukan sallah akan shi alhali ya san wake zuwa duba shi wake dawowa to Allah ya mana muwafaka da tadda mu abinda muka fada ji na'am alaikum salam a wajen mene eh idan namiji ne ba a ce uizuk uizuka mana Allah ya baka oke yashfika idan mace ce yashfiki yawa sai misali Allah ya baki lafiya idan mace da abin da faɗa ke nan wurin yawa as'alullahi al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka idan mace ce as'alullahi al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaki ina roƙon Allah mai girma ubangijin Allah shi mai girma ya baka lafiya ko kuma ya baki lafiya to Allah da taddami abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda mu kuskure Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu cika da imani dan uwan mu da ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ki Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci ko da wanda baya so baya so Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ki Allah ka samu ƙarfin zukatan mu ka samu ƙarfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cika da imani اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك آملين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة السابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى آلاء الليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين